بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنواع مسألة البركة نامنا بركة دوانا يمتشي نرانا تلاتة مشكا در الله ربا ودشيني درن ترى ga watan al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam, ya dace da lissafin 23 ga watan June 2026. Daga wannan masallaci ne albarka, wato Central Mosque na Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Samarin Zaria. A cikin darussanmu na littafin Al-Aqidatul Wasatiyya, wallafar al-Imamu Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyya Al-Harrani rahmatullahi alayhi, wannan shine darasi na biyu a cikin wannan littafi insha Allah. Idan ba manta ba, a darasin da ya gabata mun tattauna akan wasu mas'aloli da ke da alaka da muqaddima wannan littafi, har zuwa ambaton asalin sunan littafin da bayani akan wato muhimmancin shi wannan littafi na Al-Aqidatul Wasatiyya, da yadda malamai suka ba da muhimmanci wajen karantar da shi da sharhinsa. A yau insha Allah za mu magana akan wasu daga cikin sharhohin littafin da kuma tarjama taƙaitacciya ta marubucin littafin da kuma bayani akan manhajin da za mu bi wajen darasinsa insha Allah. Kafin nan, kamar yadda aka ambata, yanzu mun shiga daren tara ga watan al-Muharram, wanda shine daren tasu'a kenan da kuma ashura, wato kwanaki guda biyu, kwanan tara da goma na watan Muharram, wanda a cikinsu ake yin ibadar azumi na nafila mai muhimmanci cikin nafilfili. A cikin hadisin al-Imamu Muslim da Ibn Majah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, siyamu yawmi ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu, yace azumin ranar ashura ina fatan Allah madaukin sarki ya kankare wa mutumin da yayi shi zunubin shekarar da ta wuce. Kamar yadda malamai suka fassara, wato kananan zunubai wanda muke aikatawa, wasu ma ba mu san ma aikata ba, insha Allah mutum in yana ba da su za a kankare, idan ba yi da su kuma to za yi zama wani ƙarin falala a cikin ma'auninsa, kamar yadda Imam An-Nawawi ya ambata. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance yana yin azumin a siffarsa na azumin farilla, amma tunda aka farlanta azumin Ramadan sai kuma mustahabi, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan azumi tsawon rayuwarsa. A ƙarshen rayuwarsa ya so ya yi tasu'a, wato tara ga wata da kuma ashura, amma kuma sai Allah bai raya shi har zuwa shekara da ya alƙawarin haka ba. Saboda abinda ya dace shi ne mutum ya yi duka biyu, idan kuma ɗaya za ka iya yi sai ka yi na goma ga wata, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shi. Baya ga azumin, babu wata ibada da aka shar'anta wa wannan ranaku, amma akwai wasu mutane hakala biyu wanda suke da bid'o'i masu muni game da shi. Akwai bid'o'in cika ciki wanda ake tunanin wai ana yin farin ciki na musamman da yalwata ma iyali abinci na musamman. Wannan bid'a ce saboda asalinta daga wasu marasa arziki ne waɗanda suke jin daɗin cewa an kashe jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana, shine Husaini dan Ali dan Abi Talib, Allah ya kara musu yarda, wanda aka kashe shi a shekara ta 64 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma ɗayan ɓangaren su ko masu yin baƙin ciki, wanda suke sabunta bakin ciki sakamakon wannan hadisa. To da haka tun daga 1 ga watan Al-Muharram za ka shiga cikin zaman makoki da sanya bakaken kaya da koke-koke a wani lokaci har da dukan jikinsu da zubawa da jikinsu jini da tattaki abubuwa da iri daban-daban kirkirarru a cikin addini wanda ba su da asali. Ya kamata musulmi ya guje mu duka waɗannan guda biyu. Ka tsaya iya abin da yake a sunna shine yin azumi da niyyar wato neman lada a gurin Allah madaukakin sarki ta hanyar wato yin abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ubangiji ya shirya da mu. An ruwaito cewa hatta Larabawa mutanen Makka sun kasance suna yin azumin Ashura. Wasunsu tun kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan ya ba wasu dama su soki shi azumin. Ba tare da sun kalliya malamai suka fassara wannan ba. Abin da ya faru Larabawa suna yin wannan azumi ko dai saboda akwai shi a cikin addinin Isma'il alaihi salam. Abin da ya saura na burbushin addinin Isma'il sai yu akwai azumin Ashura a cikin su. Ko kuma saboda makwabtakar su da Yahudawa wanda suka kasance suna yi. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo Madina sai kuma ya tarar Yahudawa suna yi. Sai ya tambaya ya ce me yasa suke yi. Sai aka ce ai suna yi ne suna murna saboda a ranar ne irin ranar da Allah ya tseratar da annabi Musa daga Fir'auna. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai mun fi kusanci da annabi Musa da haka za mu yi wannan azumin. Kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a farkon sha'ani yana son ya dace da abin da suke yi ba Allah ne ya hana shi ba. To da haka ya ci gaba da yin wannan. Daga baya kuma aka umarce shi da ya saba musu akan komai. To sai ya so ya saba musu ta hanyar yin azumin 9 da 10. Sannan ya zo a wata riwaya wadda ba ta da inganci cewa 9 da 10 da 11. Ba daidai ba ne ita wannan riwaya. Abin da ya tabbata shi ne azumin 9 da 10 ga wata. Da haka duk wanda ya samu hali yana da lafiya, yana da zarafin yi, babu laifi wannan azumi. Allah ubangiji ya sa mu dace. To sai mu koma cikin littafinmu na Al-Aqyasu Wasitiyya. Ishara farko zuwa ga wasu daga cikin sharhohin littafin. Kamar da muka ambata, littafin ya samu tagomashi, ya samu farin jini sosai a gun manyan malaman duniya, musamman a wannan zamanin. Sun yawaita karantar da shi da yi masa sharhi rubutacce da kuma yi masa sharhi ta hanyar wato recording, ta hanyar ɗaukan bayani na murya da hoto da makamantansu. Waɗannan galibin su suna nan akan social media irin musamman YouTube ko wasu channel a Telegram wanda yake so zai iya samun su da yawa mabambanta na malamai daban-daban. Amma mu za mu ishara ne a galibi zuwa ga littattafai waɗanda aka yi publishing wasu daga cikinsu. Kamar yadda na ambata, waɗannan wasu daga cikinsu ne. Sana kuma waɗanda na yi takaidin sunayensu a nan. Kamar yadda muka ambata a darasin da ya gabata, Sheikh Abdulrahman Ibn Nasir Al-Sa'idi rahmatullahi alaihi, wannan malami yana cikin malamai na farko-farko da suka fara shaharanta da al'amarin wannan littafi a cikin sharhinsa mai suna At-Tanbihatu Al-Latifa ala Mahtawat alaihi Al-Aqyasu Al-Wasitiyya. Wannan babban malami ne, malamin su Al-Uthaymeen ne, mutumin ƙasar Unayza a ainihin jihar Qasim a ƙasar Saudi Arabia. Yana da littafi mai wannan suna. Sannan akwai kuma sharhin Malam Muhammad Abdul Aziz Mani, shi ma wanda dattijon malami ne, yaro su jimawa. Sunan nashi littafin Hashiyatun ala Al-Aqyasu Al-Wasitiyya. Akwai kuma wato sharhin Sheikh Zaid ibn Abdul Aziz ibn Fayyad, wanda wannan sharhin yana daga cikin sharhohi mafiya kyau da aka yi mata, shine Ar-Rawdatu An-Nabiyya Sharh Al-Aqyasu Al-Wasitiyya. Akwai kuma sharhin Sheikh Abdul Aziz An-Nasir Rashid mai suna At-Tanbihat As-Saniyya 'ala Al-Aqyasu Al-Wasitiyya. akwai kuma sharhin Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen wanda asalin shi wato recordings ne na karatu sakan shi a garin Unaiza na wannan littafi mai albarka daga baya wasu ɗaliban shi suka transcribe suka juye shi zuwa text suka kai ma malamin ya duba ya reviewing ya gyaggyara abubuwan da ya kamata a gyara saboda bambancin magana rubutacciya da wanda ake yi da baki sananne ne so da aka yi upgrading ɗinsa zuwa format na littafi sannan aka buga shi wannan ya samu karɓuwa sosai a cikin masu karantarwa ana dogara da shi akwai tahqiqin Malam Ashraf Abdul Maqsud wanda ya mishi tahqiqi da takhrij akwai kuma sharhin Al-Kawashif Al-Jaliyya fi Sharh Aqidat Al-Wasfiyya na Abdul Aziz Muhammad Sulaiman wani malami mutumin ƙasar Riyadh akwai kuma At-Ta'liqat Az-Zakiyya 'ala Al-Wasfiyya na Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Jibri wannan ta daga cikin dadaddun sharhohi da aka yi littafin ga kuma wasu anan wannan dake hannuna sharhin Dr. Sultan ibn Abdurrahman Al-Umari wanda professor ne na aqida a Jami'ar Ummul Qura dake kasar Makka sunan shi Al-Uqud Az-Zahabiyya 'ala Maqasid Al-Aqid Al-Wasatiyya wannan mujalladi biyu ne wannan kai daga cikin mujalladan ne guda biyu gashi an buga shi a ƙasar Saudi Arabia bugu ne mai kyau sosai ba da jima wannan ba wannan bugun ya fito a 2019 akwai wani malami da ya yi al-as'ila wal ajwiba wanda ya juya shi zuwa question and answers yana da littafi mun faɗe shi nan shine Abdul Aziz Muhammad Sulaiman sai kuma ya sake juya shi zuwa su'al wa jawab dan irin na 'yan islamiyya su'al wa jawab da ka sani akwai kuma sharhin Malam Salih ibn Abdul Aziz ibn Muhammad al-Sheikh shine al-Al al-Bahiyya fi sharh al-Aqidat al-Wasatiyya shi ma mujalladi biyu ne wannan akwai sharhin Sheikh Muhammad Salih ibn al-Fawzan al-Fawzan wato mufti na Saudiya na yanzu shi ma asalin wannan shi ma darussa ne aka yi transcribing nashi sunan shi sharhul aqidatul wasatiyya ta'lif al-sheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan udu al-lajnah ad-da'imah lil-ifka a lokacin yana matsayin member a majalisin kafin ya zama shugaban majalisin bayan mutuwan wanda shi ya gada yanzu sai kuma abin nan Malam Abdurrahman As-Sudai wannan limami na kasar Makka mai dadin karatun nan da kuka sani shi ma yana da sharhin ta gashi tawdihu maqasid al-aqidah al-wasatiyya wannan shine sharhin su dai zai mata galibin su duka sun karanta da littafin sannan suka mai sharhi to sharhin da yake hannuna yanzu shine na wani malami da na ambata mana an dauko tunawa wani malami mutumin kasar Masar wanda amma yayi karantawa a jami'o'in Saudiya mabambanta ya rasu Allah ya gafarta mai shine al-sheikh al-allama Muhammad Khalil Harran wannan malami yana daga cikin malamai da suka bawa littafin muhimmanci kuma kamar yadda malaman mu suke gaya mana duk wanda zai karanta da sahawi da wasiya yana da matukar muhimmanci ya kula da amfanuwa da wannan sharhi na Malam Khalil Harran Allah ubangiji ya gafarta mai saboda sharhi ne takaitacce kuma mai saukin fahimta larabcinsa sannan wanda yake cike da fa'idoji musamman kuma saboda malami ne gogagge da ya dade a jami'a ya karanta a jami'o'i daban-daban kuma abin da yake karantawa kenan aqida so sharhi ne na mutumin da ba wai theoretical aspect ko dai ta ambata ba yana da experience a harkar karantar da aqida to za mu dogara da abin da ya rubuta takaitacce game da tarjuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a wannan tattaunawa ta mu insha Allah in banda wasu kare-kare wanda ba su da yawa to gashi daga shafi na 23 zan takaita mana abin da ya faɗa ne duba zuwa ga lokaci kuma ka biye mishi sai ayi kwanaki ana wannan tarjuma farko menene cikakken sunan Ibn Taymiyyah sunan shi Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam ibnu Abdullah ibnu Al-Khadir ibnu Muhammad ibnu Al-Khadir ibnu Ali ibnu Abdullah sunan shi Ahmad baban shi Abdul Halim kakansa Abdul Salam baban kakansa Abdullah har zuwa kai karshen nasabar ana ce masa Al-Harrani mutumin garin Harran wannan gari na Harran garin Ibn Sina inda aka haife shi a yanzu yana cikin kasar Turkiya a wata jiha da ake cewa Ar-Ruha ko kamar da suke fadanta a yanzu Auraha wannan wani tsohon gari ne mai tarihi a kasar Turkiya Ibn Sina a haife shi a wannan garin to mu kiyaye garin Harran akwai garuruwa masu irin sunan da yawa kuma lokaci akan samu kuskure wajen danganta shi idan ka koma littafin Yaqutul Hamaw wato Mu'zamul Buldan zaka ya ambaci cewa Harran wani gari ne tsakanin Sham da Iraq sannan kuma akwai Harran wata alƙarya a cikin ƙasar Turkiya bainar Ruha war Raqqa to wannan sai ce وهي التي ينسب إليها ابن تيمية شيني غرين دا أكي دنغن تا ابن تيمية سنن أقول لكم واني غري حران أحلق أليفو كنا أكثر الشام سو سي أنتن تنشي أقول غرورو إيرن حقا سنة إيزوا غري يضمينا دا إيرن سونا كمين دين غرين نتراوا كو زنغو ko tudun wada makai sama irin masu ruwa masu wannan sunayen daban-daban a wurare daban-daban a ce akwai nasarawan kufa akwai nasarawa anguwa a Kano akwai nasarawa state to sai ka rasa wanne ne za a danganta mutum tudun wadan dan kadi tudun wadan kaduna tudun wadan zaria kaga duk tudun wada yake cikin su saboda akwai Harran ta Ar-Ruha akwai Harran ta Halab akwai kuma Harran ta ainihin wato Asham akwai kuma wani gari shi kuma da ake cewa Harran bidammi warra'i ghair mushaddada ne kuma Harran akan ce Harran to shi wannan kaga ma ya fita daga misali a garin yana nan yanzu a matsayin kaman babban gari asalin garin babu shi amma dai akwai gari da ke asu sunan sa a nisan kaman kilomita 40 zuwa da 5 a daga babban birnin ita Ar-Ruha din ita jihar a gabashinta so a wannan garin aka haife Ibn Taymiya an haife shi a wata ranar litinin wacce ta kama lissafin 10 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 661 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Ibn Taymiya da shi da iyayensa sun yi kaura sun baggar yana ɗan yaro yana da yaro ɗan ƙasa da shekara 5 da shi da yayansa da mahaifiyarsa da babansa suka tirsa su zuwa ga su gudu su baggar su dawo garin Dimashka saboda fitintunu sun yawa a lokacin akwai waɗannan la'anannun mutane da ake ce Tatar Mongol a lokacin sun matsa wa mutane in kuka kalli shekarar kashi shekarar haihuwarsa 661 that is it was only 5 years bayan Tatar sun ci bagadaza da yaki wannan mashahurin yakin zalunci da Tatar suka kawo farmaki Baghdad wanda ita ce cibiyar addinin musulunci a lokacin a shekara ta 656 don ga in kace 61 kaga shekara 5 kenan kadai to a lokacin suna cin karansa ba babbaka suna zalunci suna kisa suna kama mutane yadda kaga dai yan bandit sunan suna sun riga sun tsorata kowa saboda haka labari ya iske iyayen Ibn Taymiya cewa ga Tatar nan fa sun nufato yankin ƙauyukansu saboda haka ba su da wani abin da za su yi kamar yadda kaga yanzu mutanen mu sai ta ƙaura suna guduwa da ƙauyuka Allah ubangiji ya kawo mana wuta saboda haka suka tashi da nufin za su gudu su kwashi abin da za su iya kwasa na kayan amfaninsu Ibn Taymiya su suna yara ƙanana ma an ce da tafiya aka ɗora musu saboda babansu mamalin kuma wannan abin ya bar wani tasiri a rayuwarsa har iya rayuwarsa irin wahalar da suka sha wajen kokarin guduwa don su tsira da rayukansu. So da haka suka dawo cikin birnin Dimashka a inda ya rayuwarsa mafi yawa. Ana ce mashi Ibn Taymiya. Akwai maganganu da malamai suka faɗa game da me ake nufi da Ibn Taymiya. Kafin nan shi lafazin Taymiya, Taymiya da ta'un mai fataha dalil Taymiyatu. Shin ana karanta shi Taymiyatu ne ko Taymiyatu? So idan muka kalli yadda abin yake, akwai iskaliya da malamai suka ambata cewa dangantaka ce zuwa ga Taymau. Taymau kuma sunan wani gari ne. In kun tuna a cikin sunan shi da muka faɗa, akwai sunan baban shi, wani kakan shi mai suna Muhammad ibn Khadir. To wannan kakan nashi shine ya tafi aikin hajji, kamar da aka faɗa, kamar da Ibn Najjar ya faɗa da shi da ainihin wato Ibn Abdul Hadi a cikin Al-Qudud Durriya. Da ya tafi aikin hajji sai ya zaya da zango a wani gari mai suna Taymau. Sai ya ga wata ƴar yarinya kyakkyawa haka. Da ya dawo gida bayan ya gama aikin hajji, sai kuma aka mai haihuwa. Sai ya tuna wannan yarinyar da ya gani, kamar sun mai kama da ƴarsa. Sai yana cewa Taymiyatun, Taymiyatun, irin wacce na gani a kaza, irin ya Taymiya, ya Taymiya, yana mata rawa, yana cewa wannan yarinyar ta yi kama da yadda na gani a garin da na yada zango. To daga nan sai ake ce mata Taymiya. To ana kakaki ita ga Ibn Taymiya. Wasu kuma suka ce ba haka bane, cewa wato yana da wata kaka wadda ake ce mata Taymiya, ta kasance malama. Sai da ya taso sai aka ga yana irin halayyarta da irin ɗabi'arta, shi ne sai ake danganta shi zuwa gare ta. To idan ya zama nisba ne zuwa ga Taymau, to a ƙa'idar Larabci ya kamata ya zama ne Taymaiyatu. Taymau, Taymai idan namiji ne, idan ta mace ce Taymaiya, wannan shi ya kamata ya zama a ƙiyas. In kuma nisba ce zuwa ga Taymi, wanda suna wata ƙabila ne, zuwa ga Taym sai zai zama Taymiyun. Idan mace ce a ce Taymiyatun da shadda, to amma ya shahara a bakin masu ambaton sunan nan da danganta shi zuwa gare shi, suna cewa Taymiya, ba sa sa shadda. Mafi yawan marubuta ne kun Taymiya sai a ce Taymiya, ba sa sa shadda, ala khilafin qiyas. Dama kuma su sunaye a wurin malamai masana harshe shi ne sunayen mutane, ba a iya ta'alilinsu, ba dole ba ne ka iya ba da zance wanda yake logical ko scientific akan ma'anoni da suke da sunayen mutane da yawa. Akwai sunaye da yawa da ake faɗa mutane da illogical, kuma ma'anoninsu scientifically unproved, ba a san meye asalinsu ba. Wasu kuma an yi adulterating ɗinsu, an lalata su daga asalin yadda suke. Saboda haka kuma bayan tsawon zamani abinda za a dogara da shi kawai shi ne yadda mutane suke faɗa, to haka za a faɗa. Yanzu za ka ji Bahaushe suna ce mutum man, man, wataƙila Suleimani ne, wataƙila Usmanu, wataƙila Salmanu. Sai da za a ɗora mai aure a rasa mai asalin sunan shi, a ce mai asalin sunan shi, an manta Salmanu aka sa mai ko Usmanu ko ne ɗayan ma ko sune ma da kaga ni ma na manta. To yaro an same suna bayan shekara 30 ko 25, wanda ya same sunan ya mutu, shi ma wanda aka yi mai sunan shi ma ya mutu, kawai an mai da shi ma sai a rasa mai sunan shi. Irin haka yana faruwa, ko a ce sunan shi Audu, daga baya a rasa Audullahi ko Audurrahman ko Audurrahim, da a rasa bayan ta mutu dai a bar shi kawai a Audu. To shi ne shi ma irin wannan Taymiya, in dai za a bi scientific reasoning ne, to asali ya kamata a ce Taymiya bishan, amma an saba fadan taymiya zaka zaka ji sun kowa sai yake cewa ibnu taymiya to raka ba daidai bane dan wani ya ce taymiya a hantare shi a ce yayi kuskure wato kila bakin shi kuma ya saba da haka ne ko kuma yayi tsammanin masu wancan fadin su ne suke akan kuskure shi yake akan daidai musamman nashi shi ya dace da kaida ilimi wallahu a'lam to kamar da muka ambata an haifi ibn taymiya shekara ta 661 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Harran wanda take kan iyakar kasar Sham da kasar Turkiya kuma ana mishi laqabi da Sheikhul Islam ma'ana Sheikhul Islam shine wato ko dai malami wanda ya taso tun yana matashi ya zama malami kuma har ya tsufa a malanta sai a ce mai Sheikhul Islam kaman ana tamaffuli da hadisin man shaba shaybatan fil islam fa huwa lahu nuru yawm al qiyamah ko wani abu makamancin haka ko kuma ya zama saboda zurfin ilimin mutum idan malami ilimin shi ya girma na sa'o'insa sai a dinga ce mai Sheikhul Islam ana ga wa malamai da yawa irin Imam Shafi'i irin Abu Isaac Shirazi irin al-Imam an-Nawawi irin Abdurrahman ibn al-Jawzi irin Ibn Hajar al-Asqalani da ire-iren su malamai idan malami ya zama shakundin sai a dinga ce mai Sheikhul Islam wato kaman wani gagarumin malami kenan yake nufi ko kuma ya zamana wato malami wanda malaman zamanin shi da na bayan shi duk sun zama ɗaliban shi da wanda suka koyi karatu a gunsa da wanda suke koyan karatu a littafansa wato Allah ya yi ma ilimin shi albarka ta bayan zamanin shi to shi ma sukan ce mai Sheikhul Islam da aka yi bin tuni ana ce mishi Sheikhul Islam kuma ana mishi alkunya da Abul Abbas baban Abbas duk da yake a tarihin sa bai taɓa yin aure ba ba kuma wai dan tsaba talauci ko tsaba bakin jini ba kawai Allah ne bai nufe shi da yin aure ba watakila saboda shagaltuwarsa da karantarwa da shugabancin ilimi da kuma irin rigingimin da ya shiga masu yawa za mu ji cewa ibn taymiya a cikin rayuwarsa ta shekara 61 abu an fi shi 661 ya rasu 728 a ga shekara 65 kenan ko da shiga ko something like that to a cikin wannan shekarun kusan ɗaya bisa ukunta ya cinye ta gidan yarin ya yi gidan yari shekara kaza ya sake yi gidan yari shekara kaza to ina ya ga zarafin aure ka sani ma a gidan yari ya rasu to wasu malamai suna ba shi wannan uzurin cewa hala dalili kenan akwai malamai da yawa a cikin tarihin musulunci da basu yi aure ba ana samun su da yawa kamar shi Ibn Taymiya ne kamar Imam an-Nawawi kamar wasu malamai cikin magabata akan samu haka ɗaya ɗaya akwai al-Imam akwai wannan malamin Abu Gudda amfata Abu Gudda ya lissafi mai suna al-ulama al-uzzab alladhina atharu al-ilma ala al-zawaj tarihin malamai gwagware wanda suka fifita ilimi akan aure kwanan cikin ba su ga wani lakkara tsoho a cikin taɓa aure ba irin kwamara wannan malaman mu na da ku amma yanzu suna wahala irin wannan kwamarorin ko akwai sa wani department ne za a samu ba ruwa na an kafin shi ba sai ka faɗa ba za ka ga wani ilimi karatu ya riga ya cinye mai gaba ɗaya ƙwaƙwalwarsa ya kusa zautar da shi bai tunanin aure bai tunanin komai ya zama wani kwamarin abin tausayi to irin wannan ana samun su ko'ina wani kuma kasuwa ce take cinye shi in kuɗi suka mutum yawa ya rasa yadda zai da su ba zai iya aure ba watakila saboda zai kasa gane wake waye take san shi dan Allah ko ko kuma matar shi ta mutu shi kenan ba zai ƙara yin aure ba to duk ana samun irin wannan tsautsayi Allah ya kyauta so ibn taymiya ana ce mishi abul abbas ibn taymiya gidansu gidan malamai ne baban shi malami ne baban shi mahaifi malami ne yana cikin malaman mazhabin hanabila a garin dimashq asali ma baban shi yaro su ya bashi da shekara 18 kuma ya ci gaba da karantawa da baban yake sannan kakan shi mahaifin baban shi abin nan Abul Barakat Majduddin Ibn Taymiyyah kakansa ne babban malami ne cikin manyan malaman mazhabin Hanabila shine mai littafin Muntaqal Akhbar akwai littafin Nailul Awtar na Imam Shawkani to wannan littafin na Shawkani sharhin littafin Ibn Taymiyyah ne babban da aka Ibn Taymiyyah su biyu ne akwai Ibn Taymiyyah Al-Jadd shine Abul Barakat akwai Ibn Taymiyyah Al-Hafid shine wannan mashahurin malam cijikan ya fi shahara fiye da kakan ina fata mun gane sannan kakan shi Abdul Halim shi ma malami yana daga cikin malamai da suka karanta a kasar Dimashq sannan yana da ɗan uwa shine Sharafuddin Abu Muhammad Sharafuddin wanda shi ma malami ne cikin malamai da aka gidansu gidan ilimi al-imam az-zahabi rahmatullahi alayhi ya ambaci cewa ta bangaren malaman da suka kanta da ibn taymiyyah ibn taymiyyah yana da malamai sama da mutum 200 da suka karanta da shi malamai sama da mutum 200 wanda ya zauna a gaban su ya karatu wasu su mashahurai ne an san su wasu kuma ba a san su daga cikin mashahuran su akwai Abu Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi wanda ya rasu shekara ta 682 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma Abul Aiman Abdussamad ibn Atakir shi ma mutumin Dimashq ne ya rasu 686 akwai kuma Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Qawi Qawiyyin al-Mardawi al-Imam al-Mardawi wadannan duka malaman sa ne al-Mardawi shi kuma ya rasu shekara 703 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Ibn Taymiyyah yayi graduation dalibai da yawa dama da gaskiya abinda ake auna kwanduwar malami a musulunci sai abu uku na farko wato yabo da zigawar da malamai suka yi masa ƴan uwan shi malamai wanda suka san shi suka yi zamani shi su yadda cewa malami ne shine abu na ɗaya abu na biyu irin ɗaliban da ya iya graduate wato product ɗin shi na ɗalibai su suke alamta wani irin malami kamar yadda misali jami'a quality product ɗinta na ɗalibai shi yake alamta mutane cewa jami'a ta sa abin ta ko da gaskin abin da misali ya ba AB watakila shahara kenan tun tsawon shekaru ko abu na uku kuma shine production ɗin shi knowledge production me ya rubuta wanda duniya take cin muryarsa me ya trust ɗin da ya bari waɗannan da su ake auna ilimin malami yaban malamai ta'anninsa wanda suka zamani da shi kusa karanta da tafansa quality na product ɗin ɗaliban da ya graduate da kuma quality na product ɗin knowledge production ɗinsa waɗannan su ne kawai ma'aunin ilimi amma duk wani surutu da wani hayaniya da mutane suke wannan kawai bambaɗanci ne da aka zamani ya kawo shi da surutu ko a talaka ba mutum sunaye iri daban-daban da title mahaukatan title ka ga suna wajen paragraph guda saboda yawan title da wannan duka ba ma'auni ba ne shi yasa za mu ambaci wasu daga cikin ɗaliban Ibn Taymiyyah wanda mashahuran malamai ne su ma kowanne a cikinsu ya bunƙasa daga cikinsu akwai Shamsuddin Ibn Abdulhadi mai littafin al-Uqudud Durriya da tarihin shi Ibn Taymiyyah da littafin al-Muharrar fil Hadith wannan duk da ya mutu matashi san da ya mutu shekararsa 40 da kaɗan a shekara ta 744 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har malamai suna cewa da a ce ya rayu ya dade shi ma da an ga abun mamaki game da zurfin ilimin amma Allah ya yi masa gajeren kwana Allah ya gafarta mai sannan sai al-Imam Shamsuddin Az-Zahabi Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman Az-Zahabi Imam Az-Zahabi ya rasu shekara ta 748 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Zahabi bai buƙatar wani ta'arifi malami ne da duniya ta san shi ta san waye shi bukakken masani ne a ilmomin aqida da tarihi da hadisi da qira'at rubuce-rubucen shi kuma ba su kai ba tunda kan dukkan littattafai zuwa matsakaita da ƴan kanana sama da littafi 300 wannan shi ma yana cikin manyan dalibai a makarantar Ibn Taymiyyah sannan akwai Ibn Qayyim al-Jawziyyah Abu Abdullah Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahmatullahi alayhi shi kuma ya rusu ka 700 ne da 51 bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Qayyim kusan shine photocopy din Ibn Taymiyyah shine wato nuskha ibk al-asr da larabawa photocopy irin wanda ya haske din hasali ma shi Ibn Taymiyyah san da ya rasu suna tare da Ibn Qayyim da aka kama Ibn Taymiyyah aka kulle shi ya nemi alfarma cewa abban mushi mutanen da za su dinga zuwa gonshi su dinga shigowa saboda shi Ibn Qayyim sai ya tare ma kawai a gidan yaro anan yake zaune yana cewa shi hidima da shi da wancan dan uwan nashi Abu Muhammad Sharafuddin da Ibn Qayyim su suka tare tare da malamin a gidan yaro suna taya shi suna dibe ne kewa kuma suna ci gaba daukan karatu haka Ibn Qayyim bai gidan yaro ba sai da Ibn Taymiyyah ya rasu suka fito da gawan dan ai mata sallah ya shekara 16 a hannun Ibn Taymiyyah yana karatu kuma ya kwankwaɗi irin ilimin da Allah ya ba Ibn Taymiyyah don haka da suka fanshi ga su nan suna alamta nauyin ilimin su tafi irin su Zadul Ma'ad irin su Tahdhibu Sunan Abi Dawud irin su Udat Sadir irin su A'lamul Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin ga su nan da yawa akwai Malam Bakar Abdullahi Abu Zayd babban malami na ƙasar Saudi Arabia yayi tahqiqi shi da research group ɗinsa sun tahqiqin gabaki ɗin tafin Ibn Qayyim a cikin wajen mujallabi 70 kuma yana da tarjama mai kyau da ya ma Ibn Qayyim wanda ya ce bai rubuta ta ba sai da ya karanta gaba ɗaya da tafinsa so Ibn Qayyim babban malami ne shi ma wanda duniya ta shaida cewa lallai ya gaji Ibn Taymiyyah ilimi akwai kuma Ibn Muflih Shamsuddin Ibn Muflih shi kuma ya rasu 763 bayan hijira ne littafin al'adabu shar'iyya na fiqhun hanabila a cikin mujallabi 3 shi wannan malamin an ce shi kanshi Ibn Taymiyyah yakan tambaye shi yana raye yakan tambaye shi wani abu idan ya manta musamman abin da ya shafi fiqhun mazhabin hanabila shi ma shakundun ne na biyar ɗinsu shi ne Ibn Kathir mai tafsiri al'imamu Abu Al-Fida Ismail Ibn Kathir na Dimashki shi Ibn Kathir yana cikin ma ƙanana a cikinsu sai da Allah ya mishi albarka a iliminsa ya rasu 774 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mai littafin tafsir Ibn Kathir da kuma littafin Al-Bidayatu wan Nihaya na tarihi da Al-Ba'ith Al-Hasis na musalaf al-hadith da wasu littafai mabambanta waɗannan biyar ne kawai daga cikin nukhba min tullabi akwai wasu mutane waɗanda wani lokaci akan lissafa su cikin ɗalibansa sai dai inda tahqiq sun fi dacewa da a kira shi da suna abokan karatunsa daga cikinsu akwai Alamuddin al-Birzali da kuma Abul Hajjaj Yusuf al-Mizzi al-Imamu al-Mizzi mai ta'dhib al-kamal a waɗannan sun fi dacewa da a kira su da sa'anni ko abokai kuma irin dai kamar da kan kura a nan jami'a akwai ɗan ajinku wanda kuma yana maka group discussion ko kaga shi ma zama malamin ka amma dai yana nan dai a matsayin dai classmate baka mishi kallo da mutuntawa irin ta malami zaka iya zazzaki shi ko ka mishi rashin kirki inda ɗan ajinku ne tare ake duka ruwan sun da ake kuma ko da an gama makaranta an aka je can gaba ba za ka in an zo an faɗi sunan shi ba za ka ce ai malamin mu ba ne inda ba lakkara ba ne shi kawai wani mai karambani ne da ya ɗanci ƙoƙari yake muku muraja'a to irin waɗannan kaga har yanzu sunansu classmates ba malamai ba sun ƙaru da juna ne sun yi abokantaka kuma sun haɗa malamai kuma sun ƙaru da juna ta wannan fuskar ya fi dacewa a kira su da suna abokan shi Ibn Taymiyyah da Birzali da shi Al-Mizzi da ma Ibnu da Zahabi ma su huɗun nan sun kasance suna mu'amala da juna kamar abokai. to wannan ke game da daliban sa ibnu taymiya kamar da muke ta ambata ya kasance mazhabin sa mazhabin hanabila ne wato a mazhabin fiqhu ba hanbali yana bin mazhabin al-imam ahmad ibn hanbal sai dai kuma da ya bunkasa ilimi sai zama kaman wani independent yakan iya karrara karatu a cikin kowace mazhaba yana bin tafarkin magabata ne kawai wajen ciro hujjoji daga qur'ani da sunna da maganganun malamai da kuma yin tarjihi da abin da yaga ya fi bayyana ko karfin dalili a wurin sa haka zaka same shi da ra'ayoyi da suka dace da ra'ayin malikiya ko shafi'iyya ko makamantansu sannan aqidarsa kuma kamar yadda muka sani aqidarsa aqida ce ta salafiyya wanda ke tabbatar da sifat da tabbatar da ainihin aqida ta tauhidi yana da wata karamar waka wata waki mai suna laniya ko wanda ake lissafa ta a matsayin aqidarsa wanda take fara da ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalam muhaqqiqin fi dinihi ko fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddal karamar waka ce haka zaga yaran islamiya suna haddace ta to a cikin ambaci aqidarsa hubbu sahabati kulluhum li mazhabu wa mawaddati alqurba biha atawassalu wali kullihim qadrun wa fadlun wasi'un ku sati'u lakinna masjidu minhum afdal ba ta da yawa haka ya kamata a ce kowa ya haddace ta kaga in yara kanana ma islamiya duk sun haddace ta bai kamata a ce kana ustaz baka haddace ta so gaba ta gaba shine game da littafin ibn taymiya da mu mun fada cewa ana gane malami da karfin littafin sa ibn taymiya kamar da zahabi yake cewa a cikin littafin shi irin littafin shi da tarjumar sa yake cewa ya lissafa littafin ibn taymiya fa wajadtuhu alfa musannafin sai na samu ya wuce littafi 1000 kuma ra'aitu lahu musannafati ukhra bayan na gaba da samun kuma sai na sake gano musu sannan ibnul qayyim ya rubuta littafi kankani mai suna asma'u mu'allafat ibn taymiya wanda a ciki ya ambaci littafai kala daban-daban sama da 300 wanda shi kuma yake ambata kayyade littafin ibn taymiya gaba ɗaya sai dai Allah saboda wasu ya rubuta ne kawai ya ba mutane su tambaye shi shi ma bai da office din su mun an mai tambaya kawai sai rubuta littafi ya bayar kamar yadda muka ce wannan littafin tambaya aka rubuta aka mai ya rubuta haka hamawiya tambaya ce aka mai ya rubuta sannan littafin sa suna da kyau sosai da inganci mafiya shaharar su akwai irin su littafin fatwal hamawiyatul kubra littafin alagetu tadmuriya littafin minhaj sunnah an-nabawiyya fi nakd kalam ash-shi'a al-qadariyya littafin sharh hadith an-nuzul ta sanan da yawa birtik sai iya wanda kace akwai kuma majmu'atul fatawa war rasa'il wanda aka harhada kananan littafai da fatawoyin sa wanda yake buga shi ko da cikin mujallad 36 ko wani abu makamanci haka akwai babban malami Muhammad Rashad Salim wannan malami wanda ya cinye rayuwarsa a aikin littafin ibn taymiya da shi da ɗan shi Muhammad Rashad Salim da shi Rashad Salim din shi ne suka fara fitar da littafin nan a duniya kusan shekaru 80 da suka wuce suka yi ta aiki suna tattara su daga libraries da museums din daban-daban suka buga su a lokacin wasu masu kishin addini su suka yi ta ba da kuɗi ana buga littafin ana raba su kyauta amma yanzu suna nan a kasuwa kuma suna da ɗan kuɗi haka ba su da sauƙi sosai ibn taymiya ya kasance a ɗabi'arsa da halayensa ya kasance mutum ne mai halin girma da kyauta akan ba da labarin irin yanayin kyautarsa da halin girmansa idan ma ya so ya baka kyauta ya rasa abin da zai baka sai ya cire ko rawaninsa misali yanzu a ce cire agogon shi ko hulansa ko ya bashi kawai sai ya ce ka je ka siya na zamanin waya ne ko ya cire sai ya yakan ba mutum kyauta ko ba yi da abin da zai bayar sannan mutum ne jari mai dakakken zuciya ya nuna abubuwa na jarumta iri daban-daban ya taba shiga yaki mana jihadi aladan ba soja bane shi saboda jarantarsa kuma mutum ne wanda yake mai zuhudi da gudun duniya duniya ba ta dame shi ga hakuri akwai mutanen da sun kulla mai sharri iri daban-daban sun nemi ma a kashe shi malamai ne ƴan uwansa amma rigima irin ta malamai ta hada su su suke ta sa ana kulle shi akwai sanda suka nemi ma a kashe shi kawai a huta amma Allah cikin ikonsa ta gwamnati ta juya aka samu gwamnatin da take yi da shi aka ce to kaga waɗannan mutanen ga irin kai sharrin da suka yi maka kai yanzu ka bada bayani me kake so a musu yace shi to yake kai a yafe musu a kyale su baya so a musu komai cin aka kwashe malaman gari aka kulle su to suwa za su gaba da karkar da al'umma a bar su don kuskure da suka yi bai cancanta a ce a kashe su ko a kulle su sannan ya kasance saboda kwazon shi a lokacin har sai da ya koyi wasu yarurruka wanda ba larabci ba kamar yaren latin don hayar wuta littafi wanda yake ma kiristoci raddi kuma ya karanta littafansu na coci akwai risalatul ila ahli qubrus wanda da kuma littafi da ya yi akan wato ahli zimma wato kiristoci ke da suke mana ƙarshen musulmi za ka ga cewa a ciki ya nuna ƙwarewarsa game da yarurruka ba zai yi mutum kawo bayani a kan irin yaban da malamai suka yi masa ba sai dai mu ishara zuwa ga wasu saboda zance ne mai yawa kuma ba ma so ya wuce wannan awa insha Allah akwai ibnu sayyidin nas mai littafin uyunul asar fi المغازي والشمائل والسير ابن سعيد الناس بيعمل والله يرى الشكاة تقريبا كي تلاتين ده خطبا هجرا مزا الله صلى الله عليه وسلم أشكال تافل سا ياي أوكتي دا يبو دا ابن تيميا سنن دا قسل ألبان سا أقوي ابن ناصر من الدمشق من تافل الرد الوافر هكذا أقوي ابن عبد الهادي أتنى القود الدرية دا ابن تيميا ابن ابن سوال الله الزهدي a cikin tsiro alamin nubala da cikin tarjuma da ya masa ta musamman da kuma wurare mabambanta cikin al-mu'jam al-muqtas bi shiwa duka anan ma ya ambaci shi ya yaba masa sannan akwai tajuddin as-subki wanda wannan as-subki tajuddin baban ɗayan subki din mai tsabaqatu ash-shafi'i al-kubra wannan tajuddin as-subki suna da rashin fahimta da Ibn Taymiyyah saboda bambancin mazhaba amma duk da haka da ya zo bayani a kansa ya mushi yabo mai kyau haka nan malam Muhammad ibn Abdul Barr as-Subki haka Kamaluddin ibn Zamlakani waɗannan abokan hamayyarsa ne amma basu kasa faɗan gaskiya a kan shi haka nan akwai ibn Daqiq al-Ayyis shi ma ya ambaci alkhairi a kansa akwai Alamuddin al-Birzali Abu Muhammad al-Qasim ibn Muhammad kenan al-Ishbili sannan akwai kuma al-Mizzi Abu al-Hajjaj waɗannan cikin abokan sa kenan haka nan Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari din sa da kuma cikin littafin sa wato na tarihi Ad-Durrul Kamina fi Ayan al-Mi'at al-Thamina haka nan al-Imam Badruddin al-Ayni mai littafin Umdatul Qari shi ma yayi ma Ibn Taymiyyah yabo da jinjina da sauransu to kamar yadda ka sani kowane malami da zai samu masu yabon shi ko dole a samu masu dukan shi ba wani mutum a duniya da aka hada kan yabon shi gaba daya tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk irin alkhairin sa sai da wasu suka soke shi sai da wasu suka aibata shi a Allah ya ta bashi hakuri yana ce mishi wa kadhalika ma atalladina min qabli من رسول إلا قالوا ساهر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون باب إرن أبن بسيو من زعل الله بسي إنما يعلمه بشر سي مش أي إنه مصاب أي الزمين يشي كذي كيش هو تشي كذا باب إرن أبن بس براوة to da haka karkai taba tsammanin akwai wani mutum da duniya za a hada a yanzu shi Imam Malik yana gabda rasuwa ya tambayi daliban shi yace me mutane suke fadi a kaina aka ce to masoya suna ta yabo suna maka addu'a da fatan alkhairi maƙiya kuma suna ta zagi da suka ce to dama haka rayuwa take yace mutum zai ji tsoro ne zai ji rayuwa ne aka ce duk an hada akan aibata ka sannan kuma zaka ji tsoron ko dai Allah ya maka wani istidraji ne in ya zama duk mutane suna yaban ka ba a kawo haka kuna kwanta da hankalinka wannan shi ne sunan rayuwa akwai wani mutum da ya shahara da yin ibn taymiya wani mummunan sharri shi ne ibn batuta mai littafin rihlatu ibn batuta wannan littafi ne travelog ne labarin yawon dandi da gantalin da ya yi a duniya mai suna tufatul anbar fi gharaibil amsar wa ajaibil asfar akan sunan littafi kenan shi ne mai ibn taymiya wani sharri cewa ya zo garin dimashka ya ga wani mutum mai suna Ibn Taymiya babban malamin fiqhin Hanabila wanda suna ganin girman sa a garin wai sai ya ce illa anna fi aqalihi shay'an sai dai ya fi kama da mahaukaci a ga wannan sharri sannan ya ce kuma ya ga Ibn Taymiya yana karantarwa ya zo yana karantar da hadisin nuzul za mu zo mu ji magana akan shi a gaba wai sai yace Allah yana sauka a ƙarshen dare kamar yadda nake sauka akan minbarin nan inda Allah ya kama shi sai ya faɗi ranar da ya shiga date din da ya je garin Dimashka ranar kaza ga watan kaza na shiga garin Dimashka da aka lissafa ran da ya faɗa yace ya shiga Dimashka ranar 9 ga watan Ramadan shekara ta 726 da aka lissafa sai da mana Ibn Taymiya kaga Ibn Taymiya da shekara 728 ko ma'ana kafin shekara biyu kenan kafin ya rasu to kafin shekara biyu rasu kuma yana gidan yari a wannan date din da ya ambata Ibn Taymiya yana gidan yari a kulle yace ya gan shi a masallaci kuma ga abin kuma sai ya ambaci fixed abin nan detail na kwanan wata so da haka da aka bincika sai aka gane wannan sharri ne kawai da ƙarya musamman ma kuma saboda shi wannan malamin akwai malamai da suka kama shi da ƙarerai a cikin littafin sa daga cikin su akwai babban masanin tarihi na Ibn Khaldun mai muqaddima Ibn Khaldun yayi ta'liqat akan cewa labaran da Ibn Battuta yake kawo a cikin sa akwai labarin kanzon kurege akwai zuki ta malle akwai ƙariya akan wanda yake fara to amma shi ya shahara da wannan irin abubuwan da aka yi wannan sharrin Allah ya gafarta mana ya gafarta da shi abu na kusa da ƙarshe shine bayani akan irin jarabawar rayuwa da Ibn Taymiya shi Ibn Taymiya babu wanda Allah zai mishi irin wannan baiwa kuma kaga Allah bai jaraba ba domin ya daga cikin farashin da mutum zai biya akan baiwa da Allah ya mishi ne sai ya mishi wata jarabawa kuma rayuwa Ibn Taymiya abinda Allah ya jarabce shi da shi shine ya jarabce shi da maƙiya cikin malamai ƴan uwan shi galibin su bambancin mazhabi ko bambancin aqida malaman sufaye malaman mazhabobi sun tayar mai da fitina ba ƴar kadan ba a rayuwarsa sun sha hada shi da gwamnati a kulle shi ba fiye da su daya an kulle shi na farko a shekara ta 705 an sake kulle shi a shekara ta 707 an sake kulle shi karo na uku shekara ta 709 ya sake shiga gidan yari a shekara ta 726 a farkonta wadda bai fita daga wannan gidan yarin ba sai dai gawo shi da aka fita wannan ɗaurewa da aka mishi ta ƙarshe bai fita daga gidan yari ba sai da Allah ya mishi rasuwa ya rasu a ranar 10 ga watan Sha'ban shekara afon a ranar ok ran da ya shiga gidan ne 10 ga watan Sha'ban shi kuma wanda yake ya zo Dimashka nawa ga wata 9 ga watan Ramadan ka ga kamar wata 1 da shiga gidan yari kenan daga 10 ga watan Sha'ban zuwa 9 ga watan Ramadan kamar wata 1 kenan ko to daga wannan 10 ga watan Sha'ban shekara ta 726 afon har zuwa 20 ga watan Zulqa'ada shekara ta 628 ya rasu kuma a gidan yaron ya kasance bai fasa rubuce-rubuce ba, idan suka gaji da yin rubutun shi sai suka kwace duk takardu da kayan aiki, sai zama yana yin rubutu a bango, idan ɗaliban shi sun zo sai Ibnul Qayyim sai su kwafi. Kuma gidan yaron da aka saka shi ƙal'a ne, kamar a ce barikin sojoji ne, suna da abin da detention facility ana aka detain ɗin shi a wani basement, kamar a ce gidan ƙasa ko rami ne, kama da rijiya a ciki yake, sai dai a zura mai abinci da igiya. To aka zura abincin, aka ga na safe ba a ci ba, na rana ma ba a ci ba, sai aka shiga aka tarar ya riga ya rasu. Sannan kuma aka zo aka fara kururuwa, gari ya tsaya gaba ɗaya cik, aka mai jana'iza wadda ba a taɓa ganin irinta ba a garin Dimashq saboda taron mutane. Yawancin malaman da suka yi gaba da shi, akwai wanda sun kasa zuwa gun jana'iza saboda tsoron irin ƴan ban na'iya da nan, za a yi musu dukan tsayawa, a zan kowane lokaci ba a rasa irin mutane masu zafin kan, irin masu ɗaukan doka a hannun, na an gan su za a ce munafukai ne, za a bige su ko? Yawancinsu an ce ɓuya suka yi ba su zo gun jana'iza shi. Mun kimiyya yaro su bayan wannan doguwar rayuwa mai cike da karantarwa da da'awa da wa'azi da fatawa da rigingimu da muƙabala da sauransu, kamar da muka ambata bai taɓa yin aure ba, kuma bai taɓa yin sadaka ba, kuma bai bar wani abu da sunan kuɗi na gado ba, talaka ne, sai dai ya bar wannan ilimi mai tarin yawa wanda duniya ba ta gushe ba tana cin muryarsa. Bayan rasuwarsa, gwamnati ta shiga kama ɗaliban shi ba jiba gari, sai da aka watsa su gaba ɗaya, sai Ibnul zahabi shi tafiya ma ya ɓuya a wani ƙauye na yankunsu, sai zan mishi alkhairi kuma a wannan ɓuyar da ya yi a lokacin ya rubuta mafi wanda tabarsa. Sai suka watsa Ibnul Qayyim, aka cika hannu da shi, aka sake mai da shi gidan yaji, ya sake yin wasu shekaru a gidan yaji, amma duk sai da aka watsa su aka haramta karanta littafansa. Har bayan kamar shekara 100 da rasuwarsa, idan aka kama ka da littafin shi cikin ka zai kiyama. Amma da yake Allah baya koyi gaskiya, kun mun tsawon daɗewa za ka ci. Daga baya littafan suka sake dawowa, idan mutane suka dace ga abin da ke cikin albarka, suka tsankame suka shigo da karanta su har yau. Duk wanda ka ji ya zagi Ibn Taymiyya ko yana kukan shi ko yana cewa jahili ne, wataƙila bai san shi ba ne, bai karanta littafan shi ba, kawai ya saurari maganar wani azzalimi ya biye mata. So wannan shi ne taƙaitaccen tarihi gajere ƙwarai na Ibn Taymiyya. Bari mu ambaci wasu daga cikin masadir da za a samu tarihinsa. Akwai Albidayatun Nihaya na Ibn Kathir, akwai Ad-Durrul Kamila na Ibn Hajar, mujalladinsa na farko, akwai Al-Badr al-Tsari na al-Imam ash-Shawkani, shi ma a cikin mujalladinsa na farko, akwai Tazkiyatul Huffaz na Zahabi, da Az-Zayn ala Tabaqatil Hanabila na Ibn Rajab, da littafin Fawatul Wafayat na Al-Kutubi, da Al-Ilanu bit-Tawbih liman Zamma at-Tarikh na As-Sakhawi har ila yau, da wasu littafai mabambanta kamar At-Tajul Mukallal na Sadiq Hasan Khan. Akwai kuma littafai da aka ware na musamman tarihin shi ne kawai, kamar Ar-Raddul Wafir na Ibn Nasir ad-Dimashqi, kama Uqudud Durriya na Ibn Abdul Hadi, kama Al-Kawakibud Dariya na Mar'i Al-Karami, kama Ash-Sharifu Zakiyya shi ma na Mar'i ne, sannan akwai Ibn Taymiyya Batalul Islah Ad-Dini na Muhammad Mahdi Istanbuli. Akwai kuma littafai da aka yi a wannan zamanin namu na malamai mabambanta irin Salul Fawzan, ya yi littafi mai suna Min A'lamil Mujaddidina Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyya. Akwai littafin wato abin nan Abul Hasan An-Nadawi Min Rijalil Fikr na tarihin Ibn Taymiyya, suna nan da yawa, waɗannan kamar ishara ce kawai a gurguje. Akwai buhus mabambanta da aka yi da rubuce-rubuce da aka yi a kansa. Akwai wannan malamin wato wani malami mutumin ƙasar Sokoto da za ku san shi, Dakta Mehula Jabir Mehula ko kwamishinan addini na jihar Sokoto. shi ma yayi PhD a kasar Ingila akan Ibn Taymiya ne, akan wato irin misconception game da cewa Ibn Taymiya shine ya haifar da ƴan ta'adda, wai ƴan ta'addan nan irin su Boko Haram da su Al-Qa'ida, wai Ibn Taymiya ne ya haifar da su. Akan wannan abun Malam Dabi Mai Kula yayi tesisin sa, ba zan iya tuna sunan ko title tesisin ba, amma it's accessible on the net. So da aka Ibn Taymiya har yanzu kuma wato rayuwarsa da ilimin sa da ayyukansa har yanzu mahalli ne na bincike da farfajiya ta ilimi, wanda ba za a gushe ba, mutane suna ci gaba da tsantsantan abin da za su faɗa ko za su rubuta ko abin da za su yi ta'aliki a kai. Duk wanda yake ba da bincike ga yake ba da muhimmanci ga bincike zai iya bincika wato wasu sources ɗin, virtual sources ko traditional sources, za ka ga abubuwa da yawa masu ban mamaki. Ko a nan cikin university idan ka je KIL babban library a can Africana unit za ka samu littafai irin waɗannan. Idan ka je library faculty of education na Islamic studies akwai, idan ka zo library na faculty of arts akwai, in ka je Congo center for Islamic legal studies da za ka yi samun littafai a wajen da suke da alaƙa da tarihin ko wani abu makamanci haka. To ina ganin bari mu dakata haka ko lokaci ya makure. Ya Allah ya kai mu darasi na gaba kawai, za mu shiga cikin littafin kai tsaye, kada muqaddimar ta yawa hatta ta daga ran mutane. Ina ganin guda biyu nan sun isa haka, mu bar sauran wani abu idan an zo cikin karatu an bi munasaba sai a yi magana a kan shi insha Allah. Abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan shi da mu da ku gaba ɗaya. Allah ya gafarta mana kurakurai, ya tsaya iyayenmu da malamanmu, sai ya albarka a rayuwarmu da ayyukanmu, sai ya albarka ga jami'anmu da sauran ƙasarmu gaba ɗaya. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.